Minista Ma'aikatan Harkokin Tsaro General Mansur Dan Ali mai ritaya
yace ya yarda akwai dan matsalan ci baya da aka samu wajen ci gaba da yaki da hayan kungiyar Boko Haram a shirar are musu gabacin Najeriya, amma hakan ba zai sa su sai kasa a goye ba wajen kakkade raguwar yayan kungiyar Boko Haram din. Ministan ya bayyana hakan ne a wani taron ƴan jaridu dake gudana duk shekara da ake kira Press Week da cibiyar ƴan jaridun dake jihar Borno ke gudanarwa. Yace muna nan muna iya kokarin mu na ganin cewa mun kakkade raguwar yayan kungiyar Boko Haram din, da cewa mun riga da mun ci karfin su wannan zaka yore ne ko suka saura mun ba za mu yi kasa a gwiwa ba da ganin cewa mun kawo karshen su baki daya.
I want to assure you, despite the temporary setback of our troops, we are determined more than ever before to completely clear the remnants of Boko Haram in our nation.
Yace ina so in tabbatar muku cewa da dan koma baya da muka samu daga wajen sojojin mu zamu ƙara kaimi fiye ma da na tabbatar da cewa mun kawo da ragon ƴaƴan kungiyar Boko Haram din baki daya.
The Honorable Minister of Defense have ordered Defense Headquarters to carry out a thorough investigation of the attack to ascertain the possibility of collaboration between the locals and the insurgency.
Yace a matsayina na ministan tsaron kasar na umarci rundunan mu su gudanar tsauran bincike na game da hare-haren da akan kai ko akwai yadin baki tsakanin al'umma da waɗannan ƴan ta'adda.
I must commend the sacrifice of your and support of every Yvonne chapter for your unbiased report of the situation in the northeast.
Yace zan kuma yabawa kungiyar ƴan jaridu reshen jihar Borno game da sadaukarwar da suka yi na bayar sahihan labaru ba tare da sun kai ba a wannan shiya na arewa maso gabacin kasar. Shi ma dai gwamnan jihar Borno Kwalar Kashi Tima da tufa albarkacin bakin sa yana mai cewa,
we do not like some of the reports of the media, but the fact is that if not for them, Boko Haram will probably have overrun the northeast Nigeria since 2013.
Yace dan gaskiya ba za mu so wasu rahoton da ke fitowa daga kafafen yatsa labarai game da mu ba, amma dan gaskiya shine mun ba dan waɗannan kafafen yatsa labarai ba da hayan kungiyar Boko Haram sun mamaye shirar arewa maso gabacin Najeriya tun shekarar 2013.
In every 2013, I always to media houses reported that Boko Haram was in control of northern Borno, and it was this report that led to the declaration of state of emergency in Adamawa, Borno and Yobe states by the Jonathan administration.
Yace a watan Afrilun 2013 akwai suka kafa yatsa labarai guda biyu da suka wallafa rahotannin cewa ƴan kungiyar Boko Haram su ne ke da ikon ƙananan hukumomin arewacin Borno, wanda hakan ne ma sa gwamnati ta kafa dokan ta ɓace a wancan lokacin a jihohin Adamawa da Borno da ma Yobe a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Jonathan. Yace wancan matakin ne ya sa aka kori ƴan kungiyar Boko Haram ɗin, inda cewa sun sake dawa a baya. Yace irin waɗannan rahotanni na ƴan jarida ne ke taimaka mana wajen fito da abin da ke boye, wanda hakan kan sa ma mu dauki matakan kariya. Shi ma shugaban kungiyar ƴan jaridu na ƙasa Comrade Abdul Wahid Odoshili ya ba kungiyar ƴan jaridu reshen jihar Borno yayi game da irin sadaukarwar da suka yi wajen tabbatar da cewa sun fadakar da jama'a game da abubuwan da ke kana a wannan shiya.
Fado also commend my colleagues journalists for a wonderful job they have done. We are always been at the forefront of keeping Nigeria one. And what we have done in the portage, even at the risk of losing our lives.
Yace ina son yabawa abokan aiki na ƴan jaridu game da kyawawan ayyukan da suke yi, don abokan aiki na ƴan jaridu da ke wannan shiya sun taka muhimmin rawa wajen tabbatar da cewa an kawo zaman lafiya a wannan shiya. Yace kusan kullum mu ne a kan gaba wajen ganin cewa an tabbatar da Najeriya ɗaya daga abin da muke yi da kuma muhimman rahotanni da muke bayarwa. Ya yi nuni da cewa har yanzu a shirye muke wajen gudanar da ayyukanmu yadda ya kamata, duk da kasaran da muka ɗauka na rayukanmu. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.